gone, man. That means I've gone. And I'm on my way, on the left way. Because I left what I had in a search for a better tomorrow. I've never been the one to settle for mediocrity. And I'm out there looking for an opportunity. And it's hard with kids these days, especially when you're a kid yourself, a little bit out of the texture. When you wanna stroke a cat, you gotta go with the grain. Oh yeah, old looking new times. Old looking new times. You know, I'm trying to do my best to fit in with 95s. The way I'm right now, one penny on the ground and a penny less in my pocket. Can't lose and carefree. My shoes are loose, but I don't complain. Oh no, I'm happy. What day is it anyway? You know what? I'ma sing you something. Da 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 da